Ashirin mu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su a yau mun samu bakoncin
sunana Rabu Mustafa Sadiq.
Malama Rabi ba mu taƙaitaccen labarin kyata.
An haife ni a Kano, na tashi a Kano, nayi makaranta a Kano, nayi service a Kano. Abinda
karatun wani irin jami'a kawai kin ce mana kin yi makaranta kin yi service.
Nayi primary school a Kano, sannan secondary school a Kano ne. Sai kuma nayi polytechnic daga nan na tafi naje nayi masters kuma.
Shi kuma ina kika yi?
A Bayero University.
Ke ce ke da kifin rijiya ce.
Gaskiya
ne. Ke karanta jami'a?
Na karanta public administration, na yi zuwa HND, sannan na je na yi postgraduate diploma a public policy and administration, ne kuma masters a public policy and administration.
Dama abinda kika so ki karanta kenan?
Gaskiya in dai abin da na so in karanta kenan, ba abin da na so ba kenan.
Me kika so ki karanta?
Law na so na yi.
To ya aka yi ki samu zaman lawyer ba?
Gaskiya akwai 'yan matsaloli da na fuskanta lokacin da na gama diploma ta a Aminu School of Islamic Legal Studies. To ban samu damar shiga jami'a ba saboda abinda suke nema gaskiya ban samu ba. Suna nema wanda ya samu upper credit. Kuma a polytechnic gaskiya samu upper credit mutane kaɗan ke samu. Saboda yanda grades din yake ba kamar na Bayero ba, Bayero da sauki gaskiya akan polytechnic. Shine abin da ya jawo, amma lower credit na samu. Da a ce ya kai wannan points din da gaskiya low din zan yi, ba zan yi wannan karatun ba.
To da kika samu shi wannan course din public policy, kin fuskanci matsala ko ko haka kika yi shi ba?
Gaskiya babu wata matsala. Babu wata matsala da na fuskanta.
To ina batun aiki?
Eh to gaskiya a aiki ne dai dole yau da gobe sai ka fuskanci matsaloli na rayuwa iri-iri. Kin san yanda rayuwar take, wani ya fika wani kuma level din ku daya, wani boss din ka ne dole ka bi shi. To dole ne kowa a rayuwa dole ya fuskanci wasu matsaloli. Amma a hankula ka kan waye da waɗannan matsaloli, kuma ba wani abu bane ba za su taba hana ka ci gaba ba. In dai ka daure a rayuwarka ba abin da ba za ka zama ba. Ko ma waye ya saka a gaba ko kuma wata matsala ka fuskanta, daga baya kakan zo ka fuskanci.
To ke wace kika fuskanta?
To gaskiya abin da
kake kina mace.
To kin san rayuwa idan aka ce ka samu aiki kuma ka zo ka kware, an san ka da aikin ka iya shi, to dole ka fuskanci matsala.
Saboda wajen ƴan uwanki mata ko maza?
Gaskiya dai matan ne suka fi nuna mani.
Saboda
maybe ka samu wani ci gaba, ka samu experience da ake tunanin ka zo daga baya. Ka zo daga bayan baya kuma akan me zaka samu wannan experience din. To wasu sai ya zamana abun baya musu daɗi. Wasu kuma sai ya zamana so suke su zama a wannan position din da kake. Wali ba su san yanda kai building kanka ka zama ka samu wannan yawa position din ba.
To ina kike aiki? Kina ta gaya mana zancen aiki kike gaya mana ina kike aiki ba?
To aikin jarida nake.
A'a to gashi kuma kin karanci public policy aka yi muka ji kuma a jarida.
Yawwa to ai wannan kin gane ko idan har zaka ji. Ni lokacin da na fara aikin jarida gaskiya nayi service ne a gurin. Nayi wa kasa hidima. To da nayi wa kasa hidima sai aka ga gwanewa ta, sai aka ce mu zo mi interview za a dau ma'aikata. Da muka yi nazo ta uku ne ko a interview din su an dau mutum biyu. Permanent and pensionable. Unfortunately, mutum ɗaya bata zo ba. Sai aka kira ni aka ce ni replacing ɗinta.
Daman kina da sha'awar aikin jarida?
Gaskiya da na fara bautar ƙasar sai na samu sha'awa, kuma na dage domin in samu ƙwarewa. Kuma dole mutum sai ya zama haziki a wajen aiki kafin ya zama har an ba shi dama ne ya zo a interview a ɗauke shi. Duk wanda aka ba wannan dama ana ganin cewar zai iya ne, shi yasa.
To, a wannan aikin naki a takaice, wani irin ɗaukaka kika samu da zaki iya jan hankalin 'yan baya mata?
Gaskiya na samu ɗaukaka mara adadi, saboda a yanzu gaskiya ni a ɓangaren da na fi gwanewa aikin jaridar shine a fannin lafiya. Saboda haka na samu.
A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin
exposure da dama a kan aikin. Likitoci da yawa sun sani, kuma ina aiki kai tsaye da ma'aikatar lafiya ta jaha. Gaskiya na samu gogewa da yawa ta rayuwa, baya ga ta aikin gwamnatin har da ta rayuwa da ta zamantakewa baki daya.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.